Shugaban jami'ar APC ta jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal ya shaidawa taron 'yan jarida a sakatariyar ta da ke yola fadar jiha cewa gwamnonin Arewa maso gabas da shugabannin jami'ar ta APC sun sanya albarka kan nadin Comrade Mustapha Saliu mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar APC ta kasashiyar Arewa maso gabas.
Muna godewa gwamnoninmu guda hudu, gwamnan Adamawa, gwamnan Borno, Yobe da Bauchi, yanda suka yarda sun ce matsayin Adamawa a mayar ma Adamawa. Muna so mu nuna ma duniya wannan rigon da an bashi mu mutane executive Adamawa state, muna bashi goyon baya 100%. Mu kuma mutumi ne mai kishin jam'iya.
Muryar Amurka ta lura biyu daga cikin sanatocin ta uku da kuma mambobin majalisar wakilai ta kasa da ke wakiltar jihar Adamawa suka amince da nadin Comrade Mustapha Salihu daga cikin mutane hudu da suka nuna aniyar su na neman mukamin wadanda ake alakantawa da wani bangare na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ta yan Yakusiya masu biyayya ga tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako. Dalili ma kenan da yasa na tambaye shugaban jam'iyyar APC ta jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal rashin sanya hannun Sanata Abdulaziz Nyako mai wakiltar Adamawa ta tsakiya yankin da David Lawal Babacir tsohon mai rike da mukamin da kuma wanda ya maye gurbin sa suka fito na ƙara tabbatar da darewar jam'iyyar biyu.
Amma duka ai mun ce senator sun zo duka su zamu irga rep guda takwas, zamu irga wannan duka muce senator, most especially senator Buhari da wannan haka shi ma yana ciki, ba wanda aka ware.
Kaga dai kun yi wasu wakilai jam'i amma sanatoci kun ambaci kowa da sunansa, sai mutum ɗaya ne wanda babu sunansa.
Mai yiwuwa ban same shi a waya ba, mu tabbatar shi ma abinda aka yi nan da yardarsa ne, mu ba za mu iya mu ci albasa da bakin wani ba. Duk wanda ya gani mun tabbaya muce senator, kaji mun samu dama mun samu binta waya, mun samu dama mun samu wallahi da waya, mun gama wannan ba mu same shi a waya ba, ban ce ba mun kira shi bai dauka ba, ba mu same shi bane. Yau kuma mun same shi, mu tabbatar duk wanda mun tabbatar sunansa yana fili ko cikin dare an tabbaye shi yaya bana ciki, mu ci ai mun yi magana da kai.
Na nemi in ji ta bakin sakataren riko na jam'iyyar APC ta jihar Adamawa Alhaji Saidu Naira ko jam'iyyar ta sanar da Sanata Abdulaziz Nyako kuma rashin ambatarsa cikin waɗanda suka nuna amincewar su baya ƙara tabbatar da darewar jam'iyyar biyu.
Amma hakan duka abu da zaka yi wani yafi wani. Ni na san Abdulaziz Nyako yana tare da Comrade Mustapha, amma a takardar da aka kawo na sayi wanda shi Comrade din da gani ban ga sa hannun shi ba, zaka iya kiran sunan mutum ka ce yana goyon baya, gobe fitar radio ya ce shi baya goyon baya, kaga duka abu da kuka yi ya warware.
Usman Ahmed Belel wani na kusa da Sanata Abdulaziz Nyako mai alaka da bangaren Yakusiya ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ce nadin Comrade Mustapha Salihu baya bisa kan ka'ida kuma ya saba muradai da kuma dokoki da suka kafa jam'iyyar ta APC.
Kaga gwamnoni guda hudu na APC ake da shi daga North East, duk sun sa mishi hannu akan su amince shi ne North East, banda shi national leader APC Kokol a Senate Ahmed Lawal shi ma ya sa mishi hannu, har Dogara Fika duk sun sa mishi hannu, ita ma Sigar ta sa mishi hannu akan ita ta amince national vice chairman. Shi Umaru Duzi yana jira ne, ka san ko da an yi endorsing nashi sai an je mini convention a Bauchi sai a yarda an amince ko ba amince ba, abinda Umaru Duzi yake jira kenan.
Nadin Comrade Mustapha Salihu mukaddashin mataimakin shugaban jam'iyyar APC ta kasashiyar Arewa maso gabas na zuwa biyo bayan ajiye mukamin sa da injiniya David Lawal Babacir yayi kamin ya karbi mukamin tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.